cikin kwanakin nan da ya rayuka da dama ne fa suka salwanta arewacin Najeriya sanadiyar hare-haren ƴan bindiga masu tada kir baya musamman ta hanyar konar bakin wake lamarin da gwamnatin arewan ke cewa dole ne a tashi tsaye gwamnatin wanda suka lashi takobin tallafawa sun buƙaci jama'a ne da a gudanar da addu'o'i na Allah kakoshin wannan matsala da ke neman gagarin kundila to ko me yasa gwamnatin daukar wannan mataki a yanzu sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila shine gwamnatin jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da hare-haren ƴan Boko Haram ya shafa ya ce za su gudanar da wani taro na musamman don haɗa ƙarfi da gwamnatin tarayya na gano bakin zarin kawo ƙarshen lamarin to amma ko da farko ya buƙaci jama'a ne da a gudanar da addu'o'i
to wallahi wani abun mu ma dai sai addu'a kawai abinda za a fara domin kamar yadda ka sani wannan jihar ta namu na Adamawa ita ma tana cikin state uku wanda ake samun wayannan matsaloli kuma gashi yanzu abun ya kai Kaduna ya je har Kano so kuma na tabbata shi shugaban kasa wanda dama kwararre ne a game da abubuwa irin wayannan aikin harkan soja da sauransu kuma mutum ne mai experience da kuma haɗe da wayannan sojojin kuma kaga jiya an yi mitin a Abuja
to ku gwamnatin arewa me za ku gani abun ya fi shafan arewa
eh to muna wani abu akai ka san harkan abubuwan security ba a fada ni dai abun da zan kira mutanen mu a ci gaba da addu'a kamar yadda aka saba yi sauran kuma gwamnati na wanzu abubuwa
duk da cewa ka yanzu ma ba wata kungiya da ta dauki alhakin irin waɗannan hare-haren da ake yawan samu cikin kwanakin nan to amma kuma kungiyoyi da manazarta na maganin dole hukumomin tsaro su sauya salo tare ma da amfani da na'urorin zamani don samun nasarar yaƙi da masu tada kir bayan Alhaji Aliyu Hamantukur Ribado da ke zama kusa kungiyar ma'aikatan ƙananan hukumomi ta Najeriya Norge ya ba da shawarar cewa
a yanzu da mun an ɗauko matakai da ya kamata misali akwai motoci da gadgets da ya kamata communication da sauran taking point why mutum ya zo ya leka cikin mota is not enough akwai equipment da ya kamata ana amfani da su yanzu da yanzu muna tsammani ma they are in place everywhere da motoci irin anti-bomb na wanda zai monitoring long distance da sauransu so the surveillance camera muna expecting north east na duk an yi mounting by now muna zato an ɗauko matakai da yawa wanda in ba an shigar da technology ba definitely har yanzu a fargaba ake don kaji a Borno da nan da Jos dole hankalin ka ya tashi
kamar gwamnatin su ma shugabannin addini na fa jagoranta addu'o'i na musamman dangane da waɗannan abubuwan da ke faruwa kamar yadda shugaban Izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ke cewa cikin addu'ar da ya jagoranta
saboda haka mu ci gaba da dagewa da addu'o'i gare shi waɗanda suke ɗaukan ɗawainiyan aikata irin wannan aiki ko ina suke Allah ya zaƙulo su ya fidda su muna cikin watan azumin Ramadan mun so mu shiga cikin goma na ƙarshen azumin Ramadan lokacin da ya kamata al'umma musulmi a dage ta addu'o'i ana ta roƙon Allah ana ƙasƙantar da kai muna zubar da hawaye dangane da abin da ke faruwa ya Allah madaukakin sarki ka kawo mana ɗauki
fata dai shine Allah ka kwashin wannan matsala da ke karata da hankulan jama'a Ibrahim Abdulaziz Sashin Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.